mai alfarma sarkin musulmin Najeriya Sultan Sa'adu Abubakar yayi kiran da mai da hankali wajen bunƙasa tattalin arziki da zai sa ƴan ƙasar su kasance cikin walwala. Sultan Sa'adu Abubakar wanda yake magana a wajen wani babban taron bunƙasa kasuwanci da aka gudanar a jihar Niger ya ce kamata yayi ƴan Najeriya su mai da hankali wajen yin kira da ayi kokarin bunƙasa tattalin arziki a Najeriya kamar yadda yayi ƙarin bayani.
I believe we should talk of the evolution of economy, because if our economy is doing well and people are okay, nobody cares who is leading who.
Yace na yi imanin idan muka mai da hankali wajen yin magana akan abun ƙasa tattalin arziki zai taimaka matuƙa, domin kuwa idan tattalin arzikin ƙasa na tafiya kamar yadda ya kamata babu ma wanda zai damu da wake mulkin wani.
I'm sending this message maybe for discussion.
Yace na aika wannan saƙo ne domin mai yiwuwa a tattauna. To amma mai sharhi akan al'amuran ƙasa kuma shugaban cibiyar bincike da nazarin al'adun kimiyya da fasaha da ke Mina Ahmad Ibrahim Khalil ya ce maganar da mai alfarma sarkin musulmin ya yi tana kan hanya, to amma kuma akwai wani hanzari ba gudu ba.
So problem na Najeriya ba fa economy ba ne, rashin kai ne. Mutum ne ya ce ya sa takobi ya fille ma kanshi, ya fille kanshi, to me ya rage mashi kuma banda hauka. So ba mu da hankali saboda ba mu da iyaye. Iyaye su ne sarakunan gargajiya, ko a da su suna amfani da malaman addinai ne, malaman addinai na musulunci da wajen da kristoci suke ya zama malaman su na kristoci, wajen da traditional religion ne ya zama malaman su na wannan. To amma mun cire su a cikin abin ga malami da maganar da zai yi, sarki da wani ikon da yake da shi akan komai, kowa yayi kuɗi kawai, ko ya samu matsayi shi yanzu shi ma sarki ne, shi yayi ce yayi komai. So ya zama kullun sababbin abubuwa ake kawowa ayi waye ayi waye. Yanda ya fadi hakan ne mu tsaya mu kula da economy din mu, amma wa zai tsaya ya kula din? Inda su suna da karfi sai ya zama cewa su za su tsaya da gwamnati cewa dole ayi kaza.
Mai sharhi akan al'amuran ƙasa a Najeriya kenan Ahmad Ibrahim Khalil a lokacin da yake tsokaci dangane da kalaman sarkin musulmin Najeriya Sultan Sa'adu Abubakar. Mustafa Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.